إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشكين باب صلاة الجمعة كتاب الصلاة لتاف مضوب المراني من أدلة الأحكام نعى الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني واند يا رسول القاهرة هجران لشكرة دريتك الزام سندبي شكرة دري بيارة تتمانين دريتك تسكشدي منا ربما الله مدعو كي يتارى وسرحمه damu ci gaba karatu da karatu daga kan hadisi na 475 wannan darasi yana karantar da mu hukunce hukuncen kutuba ta sallar juma'a wa an jabir bin samurata radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga jabir bin samura radiyallahu ta'ala anhu yardan Allah madaukaki ya tabbata gare shi abinda ya kamata shi ne ce radiyallahu anhuma tana yiwuwa waɗanda suka rubuta littafin su ne ba su saka radiyallahu anhuma ba saboda hadisi na gaba hadisin jabir bin abdullah an saka radiyallahu anhuma kuma jabir bin samura da shi da mahaifinsa dukkansu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jabir bin Samura da babansa Samura bin Junada bin Junduk dukkansu sahabbai ne don haka mafi dacewa shi ne a ce radiyallahu anhuma akwai Jabir har guda 40 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane da ke da suna Jabir daga cikin sahabbai sun kai mutum 40 kuma Ibn Hajar a littafinsa al-Isabatu fi tamyiz as-sahaba mujallad na farko shafin 317 ya jera waɗannan sahabbai masu suna Jabir wannan Jabir din yana daga cikin sahabbai waɗanda suka fi shahara wato daga cikin waɗanda ke da suna Jabir annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu جابر يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تفنكي ينا خطبة قائما أتي ثم يجلس سنن يزوجا ثم يقوم سنن ينيكي فيخطب قائما يهي خطبة أتي أتينا مقنع أتن خطبة تصلى الجمعة خطبة تصلى الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana huduba a tsaye sannan ya zauna sannan ya miƙe fa yaqubu qa'iman yayi huduba a tsaye sai Jabir yace fa man nabaka wanda ya baka labari annahu kana yaqubu jalisan yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba a zaune fa qadin kazaba to hakika yayi ƙarya to in dai huduba ce ta sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake yin ta na'am akwai hudubobi da manzon Allah kan yi a zaune kamar idan zai yi jawabi ga mutane amma ita huduba ta sallar juma'a Jabir bin Samura ya yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi wato hadisin yana sahihu muslim kitabul juma'a باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة حديثنا كذلك تقول بسكتين دجل قد شام حديث جابر بن سمرة يتي فقد والله صليت معه نارن إلى الله ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة سيادة صلى دبوبيو na yi salla da manzon Allah fiye da salla 2000 sai da rantsuwa da Allah saboda kai idan akwai wani bakon abu game da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla abinda ba saba gani ba to ni ya kamata a ce na san shi al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na 6 shafin 150 يتي المراد الصلوات الخمس للجمعة عندما جابر بن سمرة يتي نبي دكي وياي صلى سيادة صلوا لي دبو بيو تارد النبي صلى الله عليه وسلم ينا نبي صلوا لي بيار باوي صلى الجمعة كاقا يانون كي وياي صلى تشي كرا بيار درجي ومي صلوا لي قدا بيار نشي كرا بيار درجي شيني دي باكا عدد صلوا لي دبو بيو ba wai yana nufin sallar juma'a ne yayi ta har sau 2000 tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ita ma tana sahihu muslim wanda Jabir bin Samura yake sifanta yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a take kasancewa yace kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutubatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da hudubobi guda biyu كان للنبي خطبتان يجلس بينهما ينا زماعة كانوس يقرأ القرآن ينا كرن القرآن يشكن خطبتا ويذكر الناس كما ينا سنة الدموتان مهم أبشين ميسا ابن حجر يتاو حديث أن باب صلاة الجمعة يتاو حديث أن صبودا ينا دمهم من شفاري in dai ana magana akan sallar juma'a hadisin nan yana dauke da al'amura guda wannan hadisin na Jabir bin Samura yana dauke da abubuwa guda abu na farko shine sharadi ne a samu huduba kafin ayi sallar juma'a wannan hadisin yana karantar da wannan sharadi ne kafin ayi sallar juma'a ya zamanto an gabatar da huduba kuma ba hadisin sai kadai ya tabbata hujja ba illa dai Ibn Hajar ya kawo hadisin Jabir bin Samura saboda hadisin ya fito da bayani a fili akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullahi yaqubu yawm al-jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqulu Abdullah bin Umar yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba a ranar Jumu'a a tsaye sannan ya zauna sannan ya miƙe sai Abdullah bin Umar yake kama yaf'aluna al-yawma kamar yanda mutane suke yi a yau lokacin da shi yake ba da labari. Wannan hadisin gabaɗaya malaman hadisi sun ruwaito shi. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidhi da sauransu. Hadisin Abdullah ibn Umar. A wani lafazi Abdullah ibn Umar yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutubatayn. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hutuba guda biyu, ya ka'udu bainahuma, yana zama a tsakanin. Muttafaqun alayh. Hadithun Abdullah ibn Umar yana sahih al-Bukhari kitab al-Jum'a bab al-qa'dati bain al-khutubatayn yawm al-Jum'a. Hadithun 928 da kuma sahih Muslim kitab al-Jum'a bab dhikr al-khutubatayn qabla salati wa ma fihi ma min al-jalsa. Don haka yasa al-Imam Muslim ya kawo hadithun Jabir bin Samura, hadithun Abdullah ibn Umar ya jera su a wuri guda. Daga cikin dalilai waɗanda malamai suke tabbatar da huduba sharaɗi ne ga sallar Juma'a shine waɗannan hadisan da muka karanta. Kuma wannan yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin sharaɗi ne a samu huduba kafin sallar Juma'a. Sannan aya ta 9 ta suratul Juma'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله. ابن قدامة لتاسع المغني في كتاب الجمعة يلا مغنى كندا متى يوم خطبة مجلد نوكشاف من تجير 70 دقائق يتي والذكر هو الخطبة قد الله يتي فاسعوا إلى ذكر الله كتفيد ذكر الله abinda Allah madaukake yake nufi shine ku tafi ga khutuba. Lianna nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraka al-khutubata lil-jum'ati fi halin. Ibn Qudama yake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin khutubar jumu'a ba a wani hali gaba ɗaya a rayuwarsa. Kuma gashi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Abdullah ibn Umar yace Ibn Qudama yana cewa قصرت الصلاة لأجل الخطبة أن رجت أول صلى الجمعة ذو ركعة ديوني تبدا خطبة وتخطبة ننتهى ركعة ديوني أصلي أي صلى أظهري كما تأي أرانا الجمعة أما سأكي صلى الجمعة صلى الجمعة هو ركعة ديوني. عبد الله بن عمر يقول أي خطبة تبدا ركعة ديوني. هما عائشة ما تفضل وانما غنى انجي ابن قدامة تبديا كاوش كل تفنس المغني saboda nuna muhimmancin huduba. Abdullah ibn Umar yana cewa huduba ta dauke raka'a biyu na sallar azhar. To idan ku aka ce sahabi ne yake da wannan fahimta, huduba ta dauke raka'a biyu na sallar azhar, kaga ya nuna cewa huduba ba za ka kira ta sunna ba, ba sunna ba ce. Huduba tana da ƙarfi a sallar Juma'a. Haka nan Sa'id ibn Jubair yana cikin tabi'ai yace kanatil jumu'atu arba'an faju'ilatil khutubatu makana raka'atayn. Kamar yadda Abdullah ibn Umar ya faɗa, asali sallar jumu'a raka'a hudu ne, misali kamar sallar azhar, amma sai aka maida huduba ta zama wato madadin raka'o'i guda biyu. Duk da cewa babu nassi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai wannan bayani ne na magabata sahabi ga kuma tabi'i da sahabbai, tun daga Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta faɗi wannan. Kuma Ibn Abi Shayba cikin littafinsa Al-Musannaf babu rajuli tafutuhu al-khutba yana kitabu salati Al-Musannaf fa mujallad nabi shafi na 128 ya kirga tabi'ai da suka yi irin wannan magana, kamar Afa'u bin Abi Rabah, kamar al-Imam Tawus, kamar al-Imam Mujahid, kamar Maqul al-Dimashqi. Waɗannan dukkansu tabi'ai ne waɗanda sun yi bayani irin wannan na Sa'id ibn Jubair, wanda ya kama da maganar Abdullah ibn Umar da kuma Aisha Allah ya kara musu yarda. Saboda haka yasa ba a cewa hudubar sallar Juma'a sunna ce, la. Al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 6 shafin 398 sharhi wannan hadisin da muke karantawa yace qala al-Qadhi dhahaba 'ammatul ulama'i ila ishtiraq al-khutbatayn li sihhati al-jum'a. Baki ɗaya malamai fahimtarsu ta tafi akan cewa sharaɗi ne a samu huduba guda biyu kafin sallar Juma'a ta inganta. Sharaɗi shine sai ce to amma akwai fahimta ta al-Imam Malik wanda ke nuna cewa waɗanda ke da wannan fahimtar ba su da yawa wanda al-Imam Malik yake cewa an hata sifu bila khutba na'am ya yarda cewa khutba tilas ne ga sallar juma'a amma idan ba a yi khutbar ba fa al-Imam Malik yake sallar tana inganta saboda ita khutba ba ta cikin sallar tunda farkon sallah kabbara ne karshen ta sallama saboda kare Imam Malik yace khutba dole ne in ba a yi ta ba an yi laifi amma kuma rashin yin ta baya nuna cewa sallar ba ta inganta ba baya nuna cewa ita wannan sallah ta juma'a ba ta inganta ba sai dai galibin malaman sunna kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi suna da fahimtar cewa khutba sharadi ne game da ingancin sallar juma'a don haka idan aka ce sharadi ne kaga ya nuna cewa in ba a yi ta ba babu sallar juma'a tunda an ce sharadi ne musamman saboda fassarar da aka samu daga sahabbai da fahimtar da aka samu har ga tabi'ai cewa wato ita khutba tana madadin raka'o'i guda biyu na sallar azhar saboda haka ba daidai bane ya zama an ƙetara fahimtar sahabbai da tabi'ai manyan malamai na farko a ce ita khutbar ba ta da wato ba sharadi ba ne wannan yana cikin al-Mughni na Ibn Qudama mujallal na uku shafi 171 ya yi bayanin magabata abinda suka faɗa game da matsayin khutba akwai bayanin Ibn al-Uthaymeen bayaninsa yana da muhimmanci kwarai a littafinsa Sharhul Mumti' a mujallal na biyu shafi 212 yana magana a kan matsayin khutba akan cewa shin khutba ɗin nan ga sallar juma'a sharadi ne ko a'a shin khutba ga sallar juma'a sharadi ne ko a'a sai ya yi bayanin dalilai kamar guda hudu wanda Sheikh Sa'id bin Ali al-Qahtani ya kawo shi a littafinsa Salatul Mu'min amma bayanin Ibn al-Uthaymeen yana cikin Sharhul Mumti yace na ɗaya abinda ke hana a ce khutba ba sharadi ba ne abinda ke hana a ce khutba ba sharadi ba ne na ɗaya aya ta tara ta suratul juma'a anna allaha amara bi sa'i ila dhikrillahi min hina nida allah ya yi umarni a tafi ga zikirinsa idan an yi kira allah ya ce a tafi idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila dhikrillah kaga allah ya kira mu musulmai idan aka yi kiran sallah da ake nufi shine lokacin da imam ya hau kan minbari lokacin da za a yi khutba idan an yi kira fas'au ila dhikrillah sai Allah ya ce ku tafi ga zikirinsa wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala wa tawaturul qat'i anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza azzana al mu'azzin yawm al jum'a khataba khutbatay Ibn al-Uthaymeen yace kuma abu ne wanda ya tabbata ba makawa abinda labarai suka tabbatar masu yawa game da sallar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanzu Allah yana khutba ne idan ladan ya kira sallah a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya khutba guda biyu fas'au ila al-khutbati wajib saboda haka ko da Allah ya ce fas'au ila dhikrillah ku tafi ga zikirin Allah menene zikirin Allah anan khutbar da manzon Allah yake babu shakka zikirin Allah sallar kanta zikirin Allah idan ka ci da khutba a ciki ka rage ainihin abinda Allah yake nufi da zikirinsa saboda haka yasa ka kaddara abinda Allah madaukaki yake nufi da cewa ku tafi ga zikirinsa shine ka samu khutba ka samu sallah domin khutbar kanta zikiri musamman saboda hadisin Jabir bin Samura wanda muka faɗa akwai riwaya ta biyu ta Jabir bin Samura yana sahihu Muslim hadisin yana wuri guda inda Jabir yake cewa kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khutbatani manzo Allah ya kasance yana da khutba guda biyu yajlisu bainahuma yana zama a tsakanin khutba biyu din nan ya qara'u alquran wa yadhkuru an-nas kaga maganar Jabir bin Samura ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin Allah yake akan minbari zikirin Allah yake akan minbari wato yana tunatar da mutane abin da ya shafi ibada saboda haka Ibn al-Uthaymeen ya ce dalili na farko kenan da zai sa dole ka yarda khutba sharadi ne da sallar juma'a saboda Allah madaukake yace fa'au ila zikrillah babu yanda za a yi kace da huduba daga zikrillah nan da Allah ya faɗa cikin suratul juma'a yace dalili na biyu wanda ke nuna cewa huduba sharadi ne da sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam harrama al-kalam wal imam yaqtub manzo Allah ya haramta ayi magana idan liman yana huduba wannan ya zo cikin hadisi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutun yayi surutu yayi wata magana alhali imam yana huduba shine ibnu usaymin yake wa hadha yadullu ala wujub al-istima' ila al-khutba wannan yana nuna dole ne a saurari huduba din wajibi ne a saurari huduba din wa wujub al-istima' ilayhima yadullu ala wujubihima idan koyi aka ce dole a saurari huduba to ya za a yi hudubar da ba dole ba ya zama sauraron ta kuma ya zama dole ashe kaga kenan tunda sauraron huduban dole ne to ita kanta huduban kuma ta ma fi sauraron nata saboda haka sharadi wannan dalili na biyu kenan yake dalili na uku wanda yake nuna cewa huduba sharadi ne ga sallar juma'a muwazabatu annabi sallallahu alaihi wasallam muwazabatan da'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki ainihin huduba yana ce mata bai taba bayin ta ba kamar yadda Jabir bin Samura ya faɗa yake cewa yayi sallah ya kai 2000 tare da annabi sallallahu alaihi wasallam inda a ce akwai wata sallar da manzon Allah bai yi huduba ba babu shakka da Jabir ya faɗa wa hadha dawamul mustamirru sayfan wa shita'an shiddatan wa raqa'an yadullu ala wujudihima wannan dawamar da manzon Allah yana yin huduba kafin ayi sallar juma'a rani wato damina da rani lokacin sanyi da zafi bai taba fasawa ba a kowane hali kamar yadda Jabir ya faɗa yana nuna cewa huduba wajibi sai yace dalili na hudu annahu law lam tajib laha hudubatan lakanat ghayriha min as-salawat in ba dan juma'a tana da huduba ba to da ita da sauran salloli sun zama iri guda abin da ya bambanta sallar juma'a da sauran salloli shine wannan huduba da ake don in ka dauka raka'a biyu ne to sallar asuba ma raka'a biyu ce saboda haka bata bambanta ba kenan wala yastafidu an-nas min at-tajammu'i laha wa min ahammi al-aghradi li hadhihi as-salat al-maw'idha wa tadhkiru an-nas wanda yana daga cikin wato dalilin muhimmancin huduba ana wa'azi ga mutane ana tunatar da su saboda haka yasa ita huduba ta bambanta sallar juma'a da sauran salloli guda biyar wannan hadisin da muka karanta ya tabbatar mana sharadi ne huduba kafin sallar juma'a abu na biyu wanda hadisin yake karantar da ku in ka lura da wannan hadisin na Jabir bin Samura yana karantar da mu qiyamul khatibi asna al khutba mai huduba ya yi hudubar sa a tsaye ba a zaune ba kaga kenan yana tabbatar mana huduba ana yin ta ne a tsaye ba a zaune ba huduba ta juma'a ابن عبد البر يبعد الأباري إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه وصن ثم هذا ما صنع سنتبت الدوان يتفدوبا باتا كسن كيوا سيدي لمن يجيس عطيه سيدي فإذا أقل لرورة سيدي إذا أقل لرورة أما مستر باب لرورة يتفدوبا أتي أكي إنسا كما عند حديثنا يتبت رسابان بيان الإمام أبو حنيفة wanda yake cewa idan liman ya yi ta a zaune ma tana inganta tunda tsayuwar ba wajibi ba ne al-imam malik ya tabbatar da tsayuwar wajibi ne amma ya ce don ba a yi ba juma'ar ba ta ɓaci kamar yadda ya ce ita kanta hudubar don ba a yi ta ba hudubar don ba a yi ta ba sallar juma'a ba ta ɓaci hakanan tsayuwar don ba a yi ta ba hudubar ba ta ɓaci a nan fahimtar malamai ta zama kamar kashi na farko shine abin da ya fi shahara wajen malaman sunna galibin malamai suna cewa ita huduba yinta a tsaye sharadi ne labudda ne akasarin malaman sunna sun tabbatar da wannan huduba yinta a tsaye sharadi ne kamar yadda sharadi ne a yi hudubar sallar juma'a huduba kafin a yi sallar juma'a haka nan hudubar kuma a yi ta a tsaye shi ma sharadi ne al-imam shafi'i ya yi magana akan haka a littafinsa al-ummu a mujallar na farko shafin 342 yana cikin al-mughni mujallar na shafin 71 da fathul bari شرح حديث عبد الله بن عمر دمك كارنتا مجلد نوك شافي نفس الشنغة أوك نيسا أكثر ما لما يسوك تبتر دشيوا كدبر جمعة شرعيني أيتا أتيه صفو ده حديث نمك كارنتا دل وانا حديث نمك كارنتا نجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء لا خطبة ني أتيه ثم يجلس سنن يزون ثم يقوم سنن يميك فيخطب قائما سو ذاك جمهور العلماء سكتي يوم خطبة أتيه غازما شرع إذا أكي خطبة نعزوني خطبة بشيء انجلتبا ذاكما حديث عبد الله بن عمر شيما منكرن تاوان دا يتشيوا كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم عبد الله بن عمر يقول كما يفعلون اليوم حديث هنا صحيح مسلم صنع في حديث كعب بن أجرة كعب بن أجرة زمن معاوية بن أبي سفيان يا ندى وندى أكي كرس عبد الرحمن بن أم الحكم يا ندى إشاء متى ينقمنا ينكن واتو كوفة an ce hijira na da shekara 57 to shi wannan Abdurrahman bin Umm al-Hakam ya kasance huduba a zaune ya huduba to Ka'ab bin Ujra sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallacin juma'a wannan ranar da khalal masjida wa Abdurrahman bin Umm al-Hakam yakhutubu qa'idan ya shigo masallacin juma'a ya tarar da wannan sabon gwamna da aka kawo wa mutanen كوفة في العراق يترد شيئنا خدبا أزوده فقال في كعب بن أجرة يكي انظروا إلى هذا الخبيث بابو يهدف وانا صحابيني ياشقوا مسلاكي ترد وانا شقبانا ياشقنا خدبا أزوده شين كعب بن أجرة يكي خدوب وانا كذاني يخطب قائدا ينا خدبا أزوده to koda babu hadisi wa qad qala Allah azza wa jalla ga abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faqbu ilayha wa tarakuka qa'ima koda babu hadisi manzon Allah bare ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane faɗi wannan kaga wannan ya tabbatar da tsayuwa ayi huduba sharadi ne don in ba sharadi bane ya za ayi sahabi ya faɗi wannan kalma ne muni saboda liman ya yi huduba a zaune saboda ya ce ku duba wannan kaza ne ga abin da ya aikata kaga ya nuna farilla ne tsayuwar a yi huduba dole ne don in ba dole ba ne ba zai faɗi wannan magana mai zafi a kansa ba to a wannan shi ne fahimtar galibin malaman sunna kuma ita ce fahimta mafi inganci amma al-imam abu hanifa kamar yadda muka ce shi yana ganin tsayuwar ba sharadi ba ne don haka ko da wato an yi hudubar a zaune sallah tana inganta hujjarsa ita ce ai ita hudubar zikirin Allah ne kuma ba a fuskantar alƙibla lokacin da za a yi ta ana ma juya ma alƙibla baya yi babu sharadin fuskantar alƙibla gare ta kaga kenan kamar kiran sallah a fahimtarsa kiran sallah ma ya fi hudubar muhimmanci domin kiran sallah sai a fuskanci alƙibla kafin a yi shi amma hudubar juya ma alƙibla ake baya saboda haka darajar huduban ba ta kai darajar kiran sallah ba idan aka ce an yi sallah ba a yi kiran sallah ba sallah ta inganta duk da cewa an bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba a cewa dan an bar huduba sallar juma'a ta bace amma wannan fahimta ce wanda ba ta samu rinjaye ba malamai sun raja'a akan cewa lallai huduba sharadi ne ga sallar juma'a kuma shine mafi inganci kuma yin hudubar nan a tsaye wajibi to abu na uku wanda wannan hadisi yake karantar da mu in ka lura shine zama a tsakanin hudu guda biyu don haka hadisin ya dauki ilimi kamar guda uku game da hudubar ta sallar juma'a farko ya tabbatar mana sharadi ne a samu hudubar kafin a yi sallar juma'a tunda Jabir ya ce ya yi sallah ta kai 2000 da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake manzon Allah ya taɓa yin juma'a babu huduba babu shakka Jabir da ya faɗa kaga ya nuna cewa yin huduban kafin sallar juma'a sharadi na biyu huduban nan a yi ta a tsaye ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan na uku jabir yake kana yakhubu qa'iman thumma yajlis kaga ya tabbatar mana hudubar juma'a ana samun zama a tsakanin hudubobin guda biyu kafin a gama don haka zama a tsakanin hudubobi guda biyu ya tabbatar siffar huduba ta sallar juma'a wannan malaman sunna sun tabbatar da haka saboda wannan hadisin na Jabir bin Samura da kuma hadisin Abdullah bin Umar kana annabiyyu yakhutubu khutubatayn yaq'udu bainahuma muttafaqun alayh annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin khutuba guda biyu ne kafin ay sallar juma'a yana zama a tsakanin khutuba guda biyu din nan don haka isa galibin malaman sunna suka tafi akan cewa wannan zaman ba tilas bane amma dai mustahabi wallahi kafi hadhikurun babu kuma wani zikiri wanda aka kebanta akan za a yi shi abinda yasa malamai suka ce babu wani zikiri wanda za a yi a ciki saboda an samu hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka sifanta haka ne daga cikin riwaya ta Jabir bin Samura hadisin da muke karantawa din nan yace man haddathaka annahu ra'a rasulullahi yakhutubu qa'idan qattu fala tusaddiqu duk wanda ya baka labarin cewa ya ga manzon Allah yana huduba a zaune kar ka gaskanta shi yace qadara aituhu aktsara min 100 marra wata riwaya ce na ga manzon Allah yayi salla fiye da sau 100 fara'aituhu yakhutubu qa'iman na ga manzon Allah yana huduba a tsaye kuma yajlisu sai ya zauna fala yatakallamu bi shay'in manzon Allah baya furta komai in ya zauna thumma yaqumu sannan ya sake miƙewa fa yaqubu khutbatahu al-ukhra sannan ya gabatar da hudubarsa ta karshe wannan yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2417 kaga Jabir bin Samura ya tabbatar mana akwai zama wanda ake idan an yi huduba ta farko kafin a yi huduba ta biyu sannan Jabir ya tabbatar mana wannan zama babu wani zikiri babu wata magana da ake liman baya faɗin komai haka wannan sahabi ya tabbatar shi yasa aka ce laysa fiha zikrun mashru babu wani zikiri da aka shar'anta wanda mutum zai yi a cikin wannan zama da yayi tsakanin huduba ta farko da kuma huduba ta biyu domin sahabi ke ba da labari wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam da dai a ce akwai wani zikiri da ake babu shakka da ya ba da labari don haka yasa Ibn Hajar Fathul Bari mujallal nabiyar shafin 306 yace waqtu fi da min hadha anna halal julusi bainal khutubatayn la kalama fi lokacin da aka zauna a tsakanin huduba biyun nan babu wata magana da ake yi Ibn Hajar yace amma lakin laysa fihi nafyun ay yadhkura Allah aw yad'uhu sirran laysa fihi nafyu an yadhkura Allah aw yad'uhu sirran ko da yake Jabir bin Samura ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya furta wata magana idan ya zauna Ibn Hajar yake wannan bai hana mutum yayi wani zikirin Allah ko yayi addu'an sa a goye ba na'am wannan fahimtar Ibn Hajar kenan sai dai babu hujja akai saboda haka yasa duk malamai in ba kamar inda Ibn Hajar yayi wannan tawilin ba babu wani malami da yake akwai zikirin da liman zai yi a gurin bare kuma mamu shi kansa liman da ke zaunawa a bayan hudubar farko kafin ta biyu ba abinda zai faɗa in ka duba littafin al-Imam Shafi'i al-Ummu a mujallar na farko shafin 342 da Kitabul Majmu na al-Imam Nawawi a mujallar na hudu shafi na 344 sai kai mamaki su kuma mamu daga ina suka samu dalilin ɗaga hannuwa su yi addu'a idan liman ya zauna a tsakanin huduba ta farko da kuma ta biyu ga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tabbatar mana yanda manzon Allah ya hudubar sa idan ya yi huduba ta farko thumma yajlisu fala yatakallamu bi shay manzon Allah baya magana baya faɗin komai thumma yaqumu fa yakhutubu khutbatahu al-ukhra idan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan zaman baya faɗin komai to mamu kuma ta ina ya samu dalilin yin addu'a daidai wannan guri babu dalilin sa don haka yasa daga hannuwa da mutane kan yi lokacin da liman ke zama bayan hudubar farko ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko malamai sun yi magana akan sa ma كمان مثال رد المختار، رد المختار مجلد نوك شاتي 30 لتقوط دهاشية ابن عابدين مجلد نفرق شاتي لا تريد يردهم وانا الدعاء ده مثالي كيف اقا حنوة باشي ده اثالي باشي ده اثالي دون هكا زما تكانو هدوا بيو ياتبت سنر النبي صلى الله عليه وسلم اما ما لم يباسط اوكا ونعم تين واجه akwai sabani akai duk da cewa akwai wanda ke ganin wajibi ne kamar misali al-Imam Shafi yace wannan zaman shi ma wajibi ne kamar yanda dayuwan wajibi ne wato dole liman yayi hudubar farko a tsaye ya zauna nan ma zaman dole ne ya sake tashi dayuwar dole ne fa amma galibin malamai kamar misali al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa da sauran suna cewa laysa biwajibin wannan zaman ba dole bane abinda yasa kuma suka ce ba dole bane saboda yana kama da jilsatul istiraha fi salati jilsatul istiraha inda man yaqulu bi istihbabiha ga malamin da ke ganin mustahabi babu wani malami a tarihi wanda yace ga zikirin da ake yi idan an yi jilsatul istiraha babu wani zikiri to ita ma wannan zama da ake tsakanin huduwar farko da ta biyu babu zikiri don haka sai malamai suka yi kiyasi suka kwatanta wancan zama na jalsatul istiraha da kuma zama da liman ke yi na rabawa hudubar farko da ta biyu tunda dukkan su babu zikiri wannan zaman ya tabbata sunna to wancan zaman ma shi ma sunna ne ba wajibi bane amma al-Imam Shafi'i yace la zaman wajibi ne tunda an yarda tsayuwan wajibi ne an gina wannan akan cewar annabi sallu kama ra'aytumuni usalli to ai babu wani wanda ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallar juma'a ya yi huduba guda ɗaya ba tare da ya zauna tsakanin su ba saboda haka wannan ya nuna cewa zama tsakanin hudubar farko da ta biyu ita ma wajibi wannan yana cikin al-Mughni na Ibn Qudama ya yi magana a kai ya kawo dalilai a mujallar na uku shafin 76 ya ce وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم وقال الشافعي هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها قال بما لم يسنشي وأن زمات كانوا هدوة فرقودة تبيبا دولة بني أما الإمام الشافعي يأتي زمن دولة ابن قدامى يأتي ولنا مكم هجر مؤتتي أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ai zama ne da babu wani zikiri da ake yi a cikinta tunda babu zikirin da ake yi a cikinta falam takun wajibatun kal'ula sannan ai in aka koma ga tarihi inji Ibn Qudama bayan hujjar cewa rashin zikiri da ake a wannan zama wato na tsakanin hudubar farko da ta biyu a tarihi an samu manyan mutane waɗanda ma gaba ɗaya su hudubar ba su zauna ba hudubar ɗaya suka yi ta babu zama a tsakani Ibn Qudama ya bada misalin sahabbai din kamar Sayyiduna Ali bin Abi Talib ya tabbata cewar ya yi huduba a sallar juma'a guda ɗaya ba tare da ya raba ta da zama ba hakanan Al-Mughira bin Shu'ba hakanan Ubay bin Ka'ab wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya bada labari akai to idan ya tabbata an samu waɗannan manyan sahabbai sun yi huduba guda ɗaya kaga ya nuna cewa zama tsakanin hudubar farko da ta biyu ba dole bane domin zaman shi ya bambanta hudubar farko da ta biyu kaga wannan fahimtar ta nuna cewa an yi koyi da ainihin salaful umma sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen fahimtar matsayin wannan zaman don inda a ce zaman dole ne Sayyiduna Ali ba zai bar ta ba Al-Mughira bin Shu'ba waɗannan sahabbai ba za su bar ta ba wannan zama malamai sun ce ko da yake babu hadisi wanda ya tabbatar da tsawon zaman illa kawai Jabir bin Samura ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaunawa a bayan ya yi huduba ta farko sannan sai ya miƙe sai ya kawo huduba ta biyu kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa babu wani hadisi wanda ya ce ga yawan dadewar da za a yi a wannan zama babu hadisi to amma malamai da yawa malamai da dama suna da fahimtar abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa wannan yana cikin kitabul majmu' na al-Imam an-Nawawi mujallad na hudu shafi na 344 yace wa hazal julusu khafifun jiddan, wannan zaman da liman zai yi tsakanin hudubar farko da ta biyu, wato zama ne sako-sako bai da tsawo, kadara suratul ikhlas takriban ya zama tsawonsa ba zai wuce a karanta qul huwa ba kawai, zaman ba zai wuce a karanta qul huwa ba kawai. To wannan magana da malamai suke faɗa a cikin littafin fiqh, sai wasu suka dauka ai ana ma karanta qul huwan ne idan an zauna. Alhali malamai suna kimanta dadewan zaman da dadewan karanta suratul ikhlas, ba wai in liman ya zauna zai karanta qul huwa ba, ana kimanta dadewar da za a yi idan an zauna da dadewar da za ka yi idan ka karanta qul huwa. Sai yace wal wajibu minhu qadru tumanina, wajibi game da wannan zama shine gurgurdan yanda za a samu nutsuwa. Don haka ba wai liman yana zaunawa ya zabu da ya miƙe ba, in ya zauna ya dan samu nutsuwa sannan sai ya miƙe, wato a samu nutsuwa sannan sai ya miƙe illa iyaka. Wannan shine abin da ya tabbata, kuma malamai sun garja a kai. Don in ka duba kitabul insaf mujallad na 5 shafin 238, haka nan fathul bari na ibnu hajar, wato sharhin sahihul bukhari mujallad na 3 shafi na 70, za ka ga inda malamai duk suka tabbatar da lallai babu kima game da dadewar da za a yi a wannan zama. Amma ana amfani da wannan fahimta cewar dadewan kada ta wuce wato tsawon lokacin da za a dauka wajen karanta suratul ikhlas. Ibnul Munzir kitabul awsat da mujallad na 4 shafi na 59, yace wallazi alaihi amalu ahli alilmi min ulama'i al-amsari, abinda ya tabbata malamai suna yi tsawon zamani, ma yaf'aluhu al-a'imma wa huwa julusu al-imam ala al-minbar awwal ma yarqi ilayhi, da zaran liman ya hau minbari to zai zauna, wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin wal imamu jalisun, ladan zai yi kiran sallah liman yana zauna akan minbari. Fa'iza faraga al-mu'adhdhinu min al-adhani, idan ladan ya gama kiran sallah qama al-imamu sai liman ya miƙe, fa khataba khutba, ya gabatar da khutba, summa jalasa, sannan ya zauna, wa huwa fi hali julusihi gairu khatibin wala yatakallam, lokacin da liman ya zauna bayan khutba ta farko ba zai yi wata magana ba, ba zai ce komai ba, saboda hadisin Jabir bin Samura, summa yaqumu fa yakhutubu al-khutbata ath-thaniya, sannan sai ya miƙe ya khutba ta biyu, summa yanzilu inda faradihi, sannan sai ya sauko idan ya gama khutba ta biyu. Wannan shine abin da ya tabbata a tsawon tarihin musulunci, babu wani sabani a kai. Ya dai kawo wannan hadisi saboda tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku da muka kirga, kuma babu shakka abubuwa ne muhimmai waɗanda suke siffanta mana yanda khutba take da kuma matsayinta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. حديثي نقبا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. An karbo hadisin nan daga Jabir bin Abdullah al-Ansari, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya kasance, idza khataba, idan yana huduba, ihmarrat aynahu, idanunsa suna zama jajaye, wa ala sautuhu, muryarsa tana daukaka, washtadda gababuhu, fushinsa yana tsananta, hatta ka annahu munziru jeshin, har yana zama kamar mai gargadin wata runduna, kamar kwamandan yaki shine munziru jeshin, kwamandan yaki shine mai gargadin sojoji, mai gargadin rundunar mayaka, yana cewa sabaha kuma masaku, kamar yadda kwamanda ke ce gashi an muku sammako ko an muku yammaci, ya daga murya. Wa yaqulu, yana cewa amma ba'du, bayan haka, fa inna khairal hadisi kitabullah, mafi alkhairin zance shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala, wa khairul huda huda Muhammadin, yazo da rufu'a ainihi a riwayat al-Imam Muslim, na'am wa khayrul hadi akwai wannan riwayar amma yanda yazo a sahihu muslim wa khayrul huda huda muhammadin mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune kirkirarrun su mafi sharrin al'amura na addini sune wadanda aka kirkiro a bayan tafiyar manzon Allah wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce rawahu muslim yana cikin sahihu muslim kitab al-jumu'a babu takhfifi salati wal khutba hadithun 367 wa fi riwayatin lahu aw ta riwayat al-imam muslim kana riwaya ta jabir kanat khutbatun nabiy sallallahu alaihi wa sallam khutbar annabi ta kasance na'am riwayat al-imam muslim yake ne yace rawahu muslim wa fi riwayatin lahu wato aw ta riwayat al-imam muslim kanat khutbatun nabiy sallallahu alaihi wa sallam khutbar annabi ta kasance yawmal jumu'ati a ranar jumu'a yahmadullaha wa yuthni alayhi yana yabo ga yana godiya ga Allah yana yaba masa thumma yaqulu ala ithri zalika sannan sai ya fada a karshen haka wato a bayan godiya ga Allah da yabo gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadin wata magana don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai khutba abu na farko shine godiya ga Allah da yabo ga Allah sannan duk abin da zai biyo baya ya biyo baya wa qad ala sautuhu lokacin muryarsa ta daga fa fi riwayatin lahu wa ta riwayatin har yanzu al-imam muslim man yahdihi Allah fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai iya batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda ko Allah ya batar to babu fa mai iya shiryar da wannan Allah ka tsare mu hadisin wannan riwaya duk tana sahihu muslim hadisin 867 sannan yace walin nasa'i a riwayar al-imam an-nasa'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karawa da cewa wa kull dalalatin fi an-nar kowace bata makomanta wuta ne Allah ka tsare wannan lafazin al-imam an-nasa'i bai zo a sahihu muslim ba abinda yake nufi kenan yana a sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i kitab salati al-idain hadithin jabir qala yanda hadithin yazo a cikin sunan an-nasa'i كان رسول الله يقول في خطبته من قال الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي هنا فدا ا cikin khutubarsa يحمد الله ينا بوديا غا الله فركوكين ويثني عليه ييبو غا الله بما هو له اهل دا ابين دا الله yake da cancantar amar yabo da shi ثم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم yace من يهدي الله فلا مضل له wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu kuma wanda Allah ya batar to babu mai shiryar da shi inna afdaqal hadith kitabullah kaga ya bambanta da riwaya ta al-imam muslim wanda ya kawo ta a sama fa inna khayral hadith kitabullah haka yazo a sama a riwaya ta al-imam an-nasa'i inna afdaqal hadith kitabullah mafi gaskiyan zance shine littafin Allah wa ahsanal hadi hadi muhammad mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune kirkirarrun su wadanda aka kirkiro a bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kullu muhdathatin bid'ah kowace wato kowane abu aka kirkiro bid'ah ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi an-nar kuma kowace bata makomanta wuta ne thumma yaqulu sannati annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu ana wa sa'atu ka hatayn sai manzo Allah yace dani da sa'ar karshen duniya an turo mu bambancin mu kamar yatsun nan guda biyu ne wato bayan manzo Allah ya wannan gabatarwan zai ga masa habbai dani da karshen duniya an aiko mu wato kamar yanda aka aiko manzon Allah haka za a aiko ma duniya karshen ta ya zama da zuwan annabi da karewar duniya bambancin su kamar yatsu biyun nan wa kana idza zakara sa'ata shine Jabir yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sa'ar karshe ihmarrat wajnatahu kuma tunsa suna zama jajaye wa ala sautuhu muryarsa tana daukaka washtadda gababuhu, kuma fushinsa yana tsananta, saboda wato farin mutum ne idan fuskarsa aka samu wato akwai bacin rai, to za a gane, saboda za a ga kumatunsa ya zama ja. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam, washtadda gababuhu, fushinsa yana tsananta, ka annahu naziru jaishin, sabani riwayar al-Imam Muslim, kamar yadda yake cikin Bulughul Maram, yana cewa ka annahu mundiru jaishi, a riwaya ta al-Imam An-Nasa'i ka annahu naziru jaishi, kamar mai gargadi ga rundunar mayaka, yana cewa sabbahatkum masatkum, wato mayaka sun yi muku farmaki da safe, wato an muku sammako ko an muku yammaci. Wannan riwayar tana sahihu Sunan Nasa'i, hadisi na 2578. Saboda haka yasa riwaya ta al-Imam An-Nasa'i ita ce take nuna lokacin da manzon Allah yake fusata in yana huduba, yaushe ne, ba ko da yaushe ba ne. Amma in ka ɗauki hadisin na Bulughul Maram, za ka ɗauka kowace huduba ne, domin zahiri abin da ya ce, kana Rasulullahi idza khataba ihmarrat aynahu, sai ka ɗauka kenan duk hudubar da manzon Allah zai idanunsa suna zama jajaye, a'a, ba kowace huduba ba ne. A riwaya ta al-Imam An-Nasa'i, Jabir ya bayyana lokacin da manzon Allah yake nuna tashin hankalinsa, lokacin da yake nuna wato bacin ransa, yace wa kana idza zakara sa'ata, idan manzon Allah ya ambaci sa'ar karshe, to lokacin ne manzon Allah yake daga murya, saboda ya zaburar da hankulan jama'a su gane sa'ar karshe bala'i ne ga dan adam. Allah ka tsare mu daga al'amarinta. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana akan sa'ar karshe, to baya maganar a hankali, sai ya daga muryarsa. Kuma malaman hadisi sun tabbatar da wannan, ba duka hudubar manzon Allah ne yake daga murya, wato yake fusata din kamar yadda Jabir ya faɗa ba. Yana da kyau mu lura da wannan. Misali al-Imam An-Nawawi a sharhin wannan hadisi, sharh sahih Muslim juz'i na 6 shafin 405, yace yustadallu bihi ala annahu yustahabbu lil khatib an yufakhima amra al khutba, mustahabi ne ga mai khutba ya kaurara al'amarin khutba, wa yarfa'a sawtahu, ya daga muryarsa, wa yujzila kalamahu, wa yakuna mutabiqan lil fasl alladhi yatakallamu fihi min tarjibin aw tarhib, wato maganar mai khutba ta zama an tsara ta, kai idan za ka yi huduba ya zama ka tsara hudubarka, don akwai magana da za a yi ta a murya a sassauta, akwai magana da za a yi ta muryar a daga, shi da abin da al-Imam An-Nawawi yake nufi. Don haka ya dace da ainihin hudubar manzon Allah, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗaitar da wani abu, kaga ba zai daga murya ba, amma idan ana maganar abin da ya kamata ka ji tsoro fa, to sai manzon Allah ya daga murya, ya tsananta kusata, kaga alama, saboda ko da ba ka jin muryarsa, siffarsa ta isa ta nuna maka cewa abin da yake magana a kai muhimmi ne. Wato ya zama kana tsara hudubarka inda ya zama akwai kwadaitarwa, ka sassauta muryarka ka kwadaitar da jama'a, inda ya zama akwai razanarwa ka daga muryarka ka tsoratar da mutane. Shine al-Imam An-Nawawi yace wala Allah ishtidada gababihi, abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananta fushi, kana inda inzarihi amran aziman, idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi gargadi game da wani al'amari mai girma, wa tahdidihi khatban jasiman, zai ayyana wani abu wanda ke da wato babban al'amari, to shine sai manzon Allah ya daga muryarsa ya tsananta wato razanarwa ga ainihin masu sauraronsa. Me yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Jabir din nan anan? Ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar mana siffar huduban ita kanta. Kaga ya tabbatar da na ɗaya sharadi ne a yi huduba kafin a sallar Juma'a, na biyu hudubar Juma'a ana yin ta a tsaye, na uku akwai zama tsakanin hudubar farko da ta biyu. Hadisin Jabir bin Samura duk ya karantar da mu wannan. To sai ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah ya gaya mana siffar huduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi akwai buƙatar ka san ma yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take. Sai ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah, Jabir ya karantar da mu ga yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa, ga yanda ake fara ta, ana fara ta da godiya ga Allah, ayyabo ga Allah, abinda ya shafi fa'ar ƙarshe a daga murya sannan akwai kalmar amma ba'du wanda shi ma yana da muhimmanci malamai suna cewa mustahabi ne a hudubar duka a samu amma ba'du kuma hudubar ba wai ta juma'a kawai ba hudubar ba wai kawai ta juma'a ba duk wata hudubar da mutum zai ya kamata a samu amma ba'du wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi za ka yi hudubar ta juma'a ne hudubar sallar idi ne wa gairiha duk al-imam an-nawawi yace babu bambanci wakaza fi khutubil kutubil musannafa hatta littafi idan ka rubuta to yana da kyau ka sa amma ba'du din nan saboda koyi da manzon Allah saboda muhimmancin sa al-imam an-nawawi yace al-imam al-bukhari musamman ya kulla babi akan mustahabi ne a samu amma ba'du a cikin huduba ta musulmi ya kawo hadisai wadanda suke tabbatar da wannan cewar Jabir kanat khutubatun nabi sallallahu alaihi wasallam kanat khutubatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'a kamar yadda muka karanta cikin hadisin nan hudubar annabi a ranar jumu'a ta kasance Jabir yana karantar da mu yanda sifar hudubar take kasancewa haka al-Imam an-Nawawi ya tabbatar yahmadullah da farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana godiya ga Allah wa yusni alaihi yayyabo gare shi summa yaqulu sannan sai ya fada abin da zai fada ila akhirhi al-Imam an-Nawawi yace dalilin haka yasa al-Imam Shafi'i sai yace don haka yanda Jabir ya fada huduba dole ta zama haka al-Imam Shafi'i yace yanda Jabir ya bada labari yajibu hamdulillahi ta'ala fil khutba dole ne huduba ya zama akwai godiya ga Allah a farkonta wa yata'ayyanu lafzuhu kuma wannan lafazin ya zama dole a dauka saboda wannan hudubar ba wai Jabir kadai ya bada labarin ta ba gaba ɗaya hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana fara ta ne da godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka shi al-Imam Shafi'i yana cewa wannan lafazin dole ne mutum ya rike shi wajen hudubarsa wala yaqumu ghayruhu maqamahu babu wani lafazi da yake zama a madadin sa kaga a fahimtar al-Imam Shafi'i komai iya larabcinka ba za ka tsara hudubar ba sai ka kawo muqaddima ta manzon Allah Allah ya sa mun gadi duk inda ka kai ga iya tsara larabci ba za ka tsara hudubar ka da godiya ga Allah a larabcinka ba sai dai ka dauko wanda manzon Allah yake misali akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace utiya rasulullahi jawami alkhairi wa khawatima an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam matattaran alkhairi wato Allah yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hikima na tattaro alkhairi cikin maganarsa don haka ba yanda za a yi ka tsara huduba wacce tafi albarka fiye da ta manzon Allah ba zai yi ba wato abin nufi ba za ka iya tsara hudubar da za ta kawo alkhairi fiye da hudubar da manzon Allah ya tsara ka ba in ji Abdullah ibn Mas'ud kuma Abdullah ibn Mas'ud sahabi ne sai ya ce fa'allamana khutubatas salati wa khutubatal hajati Abdullah ibn Mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da mu yanda ake hudubar sallah da kuma yanda ake hudubar ta bukata wato hudubobi guda biyu kenan annabi ya karantar da sahabbai sallallahu alaihi wasallam hudubar ta sallah da hudubar ta bukata Abdullah ibn Mas'ud sai yace hudubar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبد الله بن مسعود yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan hudubar ta sallah ai Abdullah bin Mas'ud da sauran sahabbai ai larabawa ne ko larabawa ne yanzu misali suna iya tsara tahiyyarsu da kansu za su iya tsara tahiyyarsu da kansu su bar wannan tsari na manzon Allah ba zai yi ba duk da cewa larabawa ne amma annabi ya karantar da su hudubar sallah saboda haka ba zai yiwu a ce an samu wani sahabi ya ce a to ai annabi balarabe ne ni ma balarabe ne barin yi tsari na ya zama shine zai rika yi a sallah in yi tahiyya da ita ba Allah ba zai karba ba Allah ya sa mu gane Abdullahi ibn Mas'ud ya ce annabi da kansa ya karantar da mu hutuba ta sallah sannan sai ya ce wa hutubatul haja haka ma hutuba ta bukata ya kira ta da suna hutubar bukata saboda haka cewar hutubatul haja haka nan aka santa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hutubatul haja sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ga yanda ake yin ta innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa kuma Abdullah ibn Mas'ud kafin ya faɗi wannan sai da yace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ilimin dunkula alkhairi a wuri guda to kai la'akari da wannan hudubar da manzon Allah ya karantar da sahabbai babu alkhairin da hudubar bata kunsa ba da farko innal hamdalillah godiya ga Allah nahmaduhu muna godiya ga Allah muna yabonsa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah game da sharruka na rayukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shirye da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shirye da shi wannan hudubar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara duk abinda zaka iya yi na roƙon Allah cikin hudubarka duk abinda zaka iya roƙa dan bai wuce kana neman alkhairi ba kana neman dukiya ko kana neman lafiya to kalmar nasta'inuhu ta dauke bai wuce kana neman gafaran Allah ba nastaghfiruhu ya dauke bai wuce kana so kai zikirin Allah a matsayin ka samu lada ba nahmaduhu ya dauke idan kana neman tsaron Allah ne na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina idan kana neman kariyan Allah ne game da abinda zai iya aukuwa gare ka nan gaba shine cewar wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah game da sharrin munanan ayyukan mu domin sau da yawa abinda ka yi shi yake dawo maka sau da yawa abinda ka aikata shi da yake dawo maka saboda haka sharrin aikin ka ne yake samun ka ya zama a dalilin sa bala'i ya dawo gare ka Allah ka tsare saboda haka Abdullahi ibn Mas'ud yace babu wanda yafi manzon Allah hikima ta dunkula alkhairi a wuri guda saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai in ma kana batun larabawa ne babu kamar qurayshawa idan ku aka ce ga qurayshawa irin su sayyidina Abubakar Umar Usman Ali Allah ya kara musu yarda duk suna zaune manzon Allah bai yarda da larabcin su ba ya tsara musu huduba yau sai kace ga na ka bari ka bar wancan ka lura da wannan Allah ya samu gadi Abdullahi ibn Mas'ud yace thumma tasilu khutbataka bi salati ayati min kitabillah bayan kai wannan huduba zaka hada hudubar ka ne da ayoyi guda uku daga littafin Allah suratu ali imran ayata 102 Abdullahi ibn Mas'ud da kansa yake fadin wannan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun babu hudubar da zaka yi wa jama'a wacce tafi tasiri tafi muhimmanci fiye da ka kira mutane su kiyaye dokokin Allah don haka da a ce ayan nan kadai ka gaya wa mutane ka sauka wallahi gaba ɗaya alkhairi ka karantar da mutane ittaqullaha haqqa tuqatih ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye Allah sannan wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai a ce iya abinda ka faɗa wa mutane kenan kaga ai ka ba su sako muhimmi sannan Abdullahi ibn Mas'ud yace al-aya da ta zo a farkon suratul nisa wanda karshen ta Allah ke cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba kaga wannan ayar ma tsoratarwa ne ga mutane saboda karshen ta Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana yana lura da mu inna allaha kana alaikum raqiba, lalle fa Allah ya kasance mai lura a saman ku, Allah yana lura da ku. Idan ka gaya wa mutane haka, kaga kana tunatar da su ne duk abin da suke yi, Allah fa yana gani yana lura da shi. Akwai ranar da zai maida waɗannan ayyuka gare su. Sannan ka kawo ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul ahzab, na suratul ahzab aya ta 70 zuwa 71. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, ku kiyaye Allah maganar da za ku faɗa, ku faɗi magana daidai. Kaga wannan kana faɗa wa mutane ne, amma kai ka fi cancantarsa domin kai za ka yi wa jama'a magana. Saboda haka sai annabi yana farawa da shi, domin kai da za ka yi wa mutane huduba, kai liman da ka tsaya za ka gabatar da jawabi ga mutane, kafin ka yi jawabin ka tuna wannan aya ta Alƙur'ani, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ku kiyaye Allah ku faɗi magana ta daidai. Kaga in kai za ka yi aiki da wannan aya, to ba za ka faɗi maganar banza ga mutane ba, kai kanka liman kafin su mutanen ka yi magana da su, ka karanta aya da ta zama hujja a kanka. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wannan khutuba Abdullah ibn Mas'ud ya karantar da ita, kuma kowa ya san waye Abdullah ibn Mas'ud a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan khutubarsa tana Sunan Abi Dawud, Kitabun Nikah, babun fi khutubatin nikah, hadisi na 2118. Tana Sunan Tirmidhi, Kitabun Nikah, babu ma jaa fi khutubatin nikah, hadisi na 1105. Tana Sunan Ibn Majah, Kitabun Nikah, babu khutubatin nikah, hadisi na 1892. Riwayar tana Sunan An-Nasa'i, Kitabul Jum'a, babu kayfiyatil khutba, hadisi na 1403. Kaga wannan ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ba da labarin yanda ma yake huduba, sun saukar da wannan amana, sun yi tafiyar su. Don haka kai yau in za ka yi huduba, gashi a illa kawai an kyale ka da ainihin sunnar manzon Allah, za ka dauka ko za ka batta? Ko da yake waɗannan ayoyi bayan an gabatar da ainihin hudubar kanta, don hudubar ita ce daga innal hamdalillah zuwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wanda shi iyakan hudubar kenan. Sai amma ba'du, wato akwai lokuta da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta waɗannan ayoyin, akwai lokutan da baya karanta waɗannan ayoyin. Don haka karanta ayoyin ba tilas bane, wato ana iya hudubar a bar waɗannan ayoyi. Nan ma ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Abbas, kamar yanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gabatar da bayani a kansa a littafin sa Tamamul Minna fi at-Ta'liq ala Fiqh as-Sunnah, shafin 335. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas. Hadisin Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin wani mutum da ake kiransa Bumadu bin Sa'laba, asali abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne tun a zamanin jahiliya, wato tun Allah bai saukar da manzanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ana nan ya bar Makka, shi wannan aboki na manzon Allah ya bar Makka, sun dade ba su hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Mutumin yankin Abdi Shanu'a, daga baya sai gashi ya tafi Makka. Lokacin da ya dawo Makka, Abdullah ibn Abbas sai ce kana yarqi min hadhihi rihi, ya kasance yana da fahimtar yanda za a yi tofi saboda shafan aljani. Kamar misali mutumin da ya samu taɓin hankali ko wanda aljani ya buge shi, to yana da ya iya tofin da za a raba mutum da wannan aljani. Wannan ya nuna cewar tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruqya, wato Larabawa suna da nau'ukan tofi da sukan yi saboda maganin iska. Ya kware ta wannan wato tofin da ya shigo Makka. Fasami as-sufaha min ahli Makka yaquluna inna Muhammadan majnun, lokacin da ya shigo Makka sai ya ji mutanen Makka suna cewa ai Muhammadu tababbe ne, ya samu taɓin hankali, wato wawayen gari suna faɗin wannan. Fa kala, sai a zuciyarsa ya ce to ai Muhammadin nan ko in dai wanda na sani ne, abokina ne, wanda ke mun dade ba mu haɗu ba, amma ya kamata in gan shi a matsayin amini na in ba shi shawara tunda ni Allah ya bani kwarewa wajen tofi yadda za a raba mutum da iska law anni ra'aytu hadha ar-rajula la'alla Allah yashfihi ala yadayhi tana yiwa Allah ya warkar da shi akan hannuwana wato shi har ya gaskanta magana tunda magana ta bi gari ai Muhammadu yana da tabin hankali saboda haka sai ne maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sun gana sai yace ya Muhammadu inni arki min hadhihi ar-rihi ni dai ina da kwarewar tofi game da wannan iska da kake gani wato aljani wa inna Allah yashfi ala yadi man sha'a wannan kalmar sai Allah ya mata albarka ko da yake ba musulmi bane amma yace Allah yana warkar da wanda ya ga dama akan hannuna Allah ya kan warkar da wanda ya ga dama akan hannuna kaga magana tana da dadi ya tabbatar ba shi yake warkarwa ba ya tabbatar akwai Allah duk da cewa a jahiliya ne bai musulunta ba sannan sai ya cewa annabi fa hallaka ko kana da bukata ya Muhammadu to farkon abinda manzo Allah zai faɗa da mahudu bace tunda wa'azi za a mai manzo Allah ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kaga zai yi magana kenan sai wannan aboki nashi yace a'id alayya kalimatuka haula'i waɗannan kalmomin don Allah ka sake ya kamata ka sake ina so in ji su ka sake kalmomin kaga yana da fahimta yana da basira saboda haka mai hankali yana sauraron kalma ya sa tunani a cikinta don haka yasa Abdullah bin Mas'ud yace maganar manzon Allah magana ce ta ilimi bimadu bin salaba yana ne annabi sallallahu alaihi wasallam maimaita masa wannan huduba fa'adahunna alaihi rasulullahi salasa marrati sau uku manzon Allah yana maimaita masa waɗannan kalmomi sau uku in ya faɗa yake sake dai in ya faɗa yake sake ba mamaki kokarin haddan su yake faqala sannan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam laqad sami'tu qawlal kahanati naji maganganu na bokaye wa qawlas saharati naji maganganu na matsafa wa qawlash shu'ara naji maganganu na mawaka fama sami'tu mithla kalimatika haula'i ban taba jin irin waɗannan kalmomin da ka faɗa ba kaga yana gwada magana ka ba irin ta boka bace ba irin ta matsafi bace ba irin ta mawaki bane wa laqad balagna na'usal bahari kuma waɗannan kalmomin naka wallahi sun isa zurfin teku wato in dai wajen fasaha ne da wato hikimar magana to magana ka ta kai makura sai nan take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hudubar manzon Allah kanta ta karantar da shi waye annabi saboda ka bai bukatan ba manzon Allah ya mar magana ya gaya masa ga abin da Allah ya aiko shi la tunda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga ya tabbatar ma bimadu cewa shi bawan Allah ne manzo ne na Allah saboda haka kawai sai bimadu ya ce ha ce ya daka ubayuka alal islam ba ni hannunka in maka mubaya'a na musulunta sai manzo Allah ya ɗi bayan ya musulunta sai ya ce wa ala qaumika har mutanenka can gida kala sai ya ce wa ala qaumi har mutanena na karba wato na lamunta musu wannan musulunci hadithin yana sahihu muslim hadithin 1868 da sunan ibn majah kitabun nikahi babu kutubatin nikah hadithi na 1893 akwai littafin da muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta da ake kira kutubatul haja wata ya takarda in ka duba shafin 31 ya kawo labarin wannan sahabi saboda haka ba tilas bane sai an saka ayoyin idan ma mutum ya gabatar da hutubar kadai shikenan kuma sau da yawa kamar yadda ya zo cikin riwaya din akwai fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin akwai inna afdaqal hadisi kitabullah in ka duba tamamul minna shafi na 335 akwai riwayoyi daban-daban waɗanda babu shakka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam littafan hadisi sun yi bayani akai saboda haka wannan yana siffanta mana yanda hudubar manzon Allah take yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba laifi bane don ka tsara naka huduba amma shin zaka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ye dalilin barin naji saboda nashi ya zama da dadde zamaninsa ya wuce ko kuma ya hujja wanda shine abin da Abdullah bin Mas'ud yake faɗa yana cewa manzon Allah yana karantar da mu idan kuma manzon Allah zai karantar da sahabbai kaga ya gwada yana da muhimmanci duk da cewa an samu hudubobi na sahabbai sabanin khutbatul haja shi yasa ba a cewa dole ne sai an yi ta Allah ya samu gani hadisi na gaba وعن عمار بن ياسر انكر ما حديث لغا عمار بن ياسر رضي الله عنه الله يكرى مسيردا ده شي ده مهيفنسا ودان صحابي غدا uku ajere da su da iyayansu dukkan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala wa tu amar bin yasir yace naji manzon Allah yana cewa inna tula salati ar-rajuli lallai tsawon sallar mutum wa kisara khutubatihi da gajartan khutubarsa ma'innatun wato alamatun min fikhihi alama ce ta nuna yana da fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsawon sallar mutum da gajartan khutubarsa alama ce da take nuna yana da fahimtar addini yana da fahimtar menene addini sai zama akasin haka muke a yanzu saboda yanzu kwararren liman shine wanda akalla ya tsawo minti 30 yana hutuba gajartan hutubarsa alama ce ta fahimtar addini inji Ammar bin Yasir rawahu Muslim hadithin yana sahihu Muslim yana kitabul Juma'a babu takhfifis salati wal khutba babin da al-Imam Muslim ya kawo hadithin sunansa babin sassauta sallah da hutuba a sassauta hutuba hadithin 869 yanda hadithin yazo Abu Wa'il yace khatabana Ammar bin Yasir ya mana huduba fa aujaza sai ya takaita huduban wa ablaga kuma ya isar da wato ma'ana ga kowa hudubar gajeruwa takaitacciya amma ma'anarta ta isa ga kowa falamma nazala lokacin da ya sauka kullun sai muka ce laqad ablagta wa aujazta ya Ammar ka isar da ma'ana ga kowa amma kuma dai ka takaita hudubanka wato hudubanka ta zama gajeruwa falau kunta tanaffasa me ya hana ka dan tsawwala me ya hana kai hudubar da tsawo fa kana sai Ammar bin Yasir yace inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana fadi shine sai karanta wannan hadisi a karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa atilu salata ku tsawaita sallah wa waqsurul khutbata kuma ku takaita hudubar kaga an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku tsawaita sallah ku takaita khutba wa inna min albayani sihra ai daga cikin bayani ana samun sihir wato magana ba wai yawan ta ne ke da ma'ana ba la magana kadan akan samu mai tasiri kaman sihir magana kadan sai ta dade a zuciyar mutum ba ga maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna tare da su ba maganganun manzon Allah kuma ba su da tsayi yanayin su ne takaitattu shi yasa ma har aka iya haddacewa har ma aka iya isar da su gare mu inda manzon Allah mai surutu ne ba za a iya dauko maganar a kawo mana ba maganar za ta yi yawa za ta fi karfin haddar sahabbai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kutubarsa takaitacciya ce al-Imam an-Nawawi sharhu sahih Muslim sharhin hadithin Ammar جزء رشيد الشافعي لا أريد همسن تفضل يتوعي وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة وانا حديث بايا صعبا موصو حديث سيد سكذو ده أمر يتوعي أسست وتصلى سند وانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعي فأطيل الصلاة قطوي تصلى قتكي تهدبا فأقول وصو حديثا ده موضوع الله يتوعي أتكي تصلى to karka dauka ko kamar suna karo da juna la innal murada bil hadith alladhi nahnu fihi anna as-salata takunu tawila binisbati ila al-khutbah akan ce sallah tayi tsawo in an kwatanta ta da tsawon khutba la taqwilan yashqu ala al-ma'mumin ba wai a tsawaita sallan yanda su mamu za su zai kuntata gare su ba wa hiya hina idhin qasdan qasdun aw mu'tadila wal khutbatu qasdun binisbati ila waqtiha wato ana la'akari da idan hudubar ta zama takaitacciya to sallar ta dan fi ta tsawo wato ba wai da'iman ya zama sallar ana yin ta da tsayi ba kaga wannan hadisin baya ya siffanta mana yanda sallar hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa kuma gashi ma an samu umarnin sa akan cewa huduba mu yi ta takeice ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa atilu salata waqsuru hudubata ku tsawwala sallah amma ku takeice huduba sai hadisi na gaba wa an ummi hisham binti haritha bin nu'man an karbo hadisi daga ummu hisham bintu haritha bin nu'man ita wannan sahabiya tana cikin waɗanda suka shahara da alkunya kamar yadda al-Imam Tabarani ya faɗa cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir hadisi na 341 ita wannan sahabiya babu wani suna gare ta illa ummu hisham kawai akwai waɗanda sun shahara da wannan alkunya din har ma an rasa ainihin sunayensu radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda wannan sahabiya qalat tace ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa al lisan rasulillah ban dauki suratu qaf daga ko ina ba face harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ta dauki haddan suratu qaf daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi ta haddace ya qara'uha kullu jum'atin ala al minbar saboda manzon Allah yana karanta suratu qaf a kowace juma'a kuma akan minbari idan khataban nasa idan yayi wa mutane huduba rawahu muslim al-imam muslim yarwayo yana kitabul jum'a babu takhfif as-salati wal khutba wato hadithin yanda yazo tace laqad kana tanuruna wa tanuru rasulillahi wahidan murhumu da murhum manzon Allah guda daya ne sanataini aw sanatan wa ba'd sana ko dai tsawon shekara biyu ko shekara daya da yan watanni wato hatta wurin girki guda ne wato tana nuna cewa tana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta faɗi wannan kaga ya gwada cewa sahabiya ce da ta kusanci matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yana sunan Nasa'i har yanzu saboda haka wannan yana nuna mana cewa ya kamata liman ya rika karanta suratu qaf a hudubarsa ka lura da kalman da ita wannan sahabiya ta faɗa ya qara'uha kullu jum'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surar a kowace juma'a alal minbari akan minbari sannan kafin ma ta faɗa ta ce da murhum mu da na gidan manzon Allah guda ne tsawon shekara ɗaya da yankai ko shekara biyu ma wato ashe tana kusa da manzon Allah inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar karanta suratu qaf da za ta faɗa saboda haka yasa malaman hadisi su ya su an samu sabanin fahimta game da shi wannan hadisi kamar misali al-Imam Tibi in ka duba Audul Ma'bud mujallal na shafin 449 al-Imam Tibi yace innal murada awwalu sura la jami'uha shi yana ganin ba duka suran bane in an karanta farkon shiken li'annahu alayhi salatu wa salam lam yaqra jami'aha fi al-khutbah yana ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba duka suran yake karantawa a khutba ba sannan wani malami kuma yana cewa fiha annahu lam yuhfaz annahu alayhi salatu wa salam kana yaqra'u awwalaha fi kulli jum'a wa illa kanat qira'atuha wajiba aw sunna mu'akkada da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu qaf a kowace jumu'a ka fahimtar wannan malami to da karanta suratu qaf a cikin hudba ya zama dole ko kuma a ce sunna ce mai karfi to mai littafin Aunul Ma'bud yace la bale zahiru annahu kana yaqra'u fi kulli jum'a yana karanta wannan sura a kowace jumu'a wanda shine Ibn Hajar al-Makki yake faɗa yaqra'uha kullaha yana karanta wannan suran gaba dayanta kaga kenan hamlul hadith ala awwal sura sarful linnafs an zahiri idan kace ai farkon suratu qaf annabi yake karantawa ba duka suran ba kaga ka canza ma'anan wannan hadisi domin abinda hadisi yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu qaf baki dayanta wato a hudubarsa saboda haka yasa mai littafin Aunul Ma'bud yace al-qawlu ma qala Ibn Hajar al-Makki wa ma qala Tibi huwa khilaf al-zahir malamin da yace ai ba duka suran bane ya saba ma zahirin hadisin nan to babu shakka akwai dalilin da yasa malamai suke ganin ba kowace juma'a bane akan samu wasu lokuta wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan canza domin akwai hadisin Safwan bin Ya'la an abihi ala bin umayya yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u ala al-minbari ya ji manzo Allah yana karanta aya ta 77 ta suratul zukhruf akan minbari wa nadaw ya maliku liqbi alaina rabbuka qala innakum makithun hadithin yana sahih al-bukhari kitab bad'il khalq yana sahih muslim kitab al-jum'a wannan ya nuna cewa ba suratul qaf kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a hudu basa ba wato yana daidai kyau akalla a samu mutum ya karanta wata aya ko da guda ɗaya ne kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi yace fihi al-qira'atu fil khutba wa hiya mashru'atun bila khilaf duk malaman sunna sun tabbatar ya kamata a karanta fashin al-Qur'ani a cikin khutba yace bila khilafin babu sabani inda suka yi sabani kawai shine shin karanta sura a cikin huduba wajibi ne ko ba wajibi bane wa sahihu indana wujubuha al-Imam Nawawi yace wajen al-Imam Shafi'i mazhabar al-Imam Shafi'i wajibi ne a karanta wani yanki na al-Qur'ani wa aqalluha ayatun koda aya guda ɗaya ne ya kamata a karanta a cikin huduba kafin dan huduban nan ta tabbata irin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi suratul qaf yana yawan maimaita ta al-Imam Nawawi yace malamai sun ce saboda suratul qaf tana dauke da abin da ya shafi tashin kiyama tana dauke da bayani akan mutuwa wal mawa'izi shadida suratul qaf tana dauke da wa'azi mai tsanani kaga kamar suratul qaf ta dauke duk irin wa'azin da zaka tsara wa mutane saboda ita kanta wa'azi ne wazawajir al-aqida wannan yana nuna dalil qira'atu fil khutba kama sabab yana da kyau ya zama an karanta wani tashin al-Qur'ani a cikin huduba din saboda haka in ka lura hadisan nan da muka karanta suna tabbatar mana abubuwa guda hudu huduba ya kamata ta dauki abubuwa guda hudu na daya ya godiya ga Allah da yabo gare shi abu guda ne na biyu salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku a karanta al-Qur'ani cikin hudubar aqalluha ayatun koda aya daya ne koda ba a karanta suratul qaf din gaba ɗayan shi ba sannan ya zama an yi wa'azi a cikin wannan huduba din waɗannan hadisan abinda suke karantar da buke nan saboda haka yasa duk malaman sunna sun tabbatar da wannan huduba ya kamata ta ɗauki abubuwa guda huɗun nan kamar yadda Ibn Hajar ya jera waɗannan hadisai saboda ya tabbatar da ainihin siffar huduba ta manzon Allah akwai godiya da yabo ga Allah akwai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai karanta ayar al-Qur'ani koda guda ɗaya ne sannan akwai wa'azi a ciki wannan yana cikin al-Mughni mujallal nauk shafi na 173 da kashaful qina mujallal nabi shafi na 33 da sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallal na 6 shafi na 399 yayi magana ya kawo bayanin al-Imam Shafi'i wanda yake cewa la yasihul khutubatani illa bihamdillahi ta'ala hutuba ba ta inganta sai an samu godiya ga Allah a cikinta wa salati ala rasulillah a samu salati ga manzon Allah fihima wal wa'zi sannan a samu wa'zi a cikin wannan hutuba a samu wa'zi a samu salati ga manzon Allah a samu yabo ga Allah a samu godiya gare shi idan hutuba ya zama bata dauki waɗannan ba al-Imam Shafi'i yace to wannan hutuba bata inganta ba kuma da yawa malamai sun tabbatar da wannan hatta Ibn Qayyim al-Jawziya a littafin Zadul Ma'ad yayi kokarin ya bayyana mana yanda siffar hutubar manzon Allah take a Zadul Ma'ad yayi magana akan hutubatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a mujallal na farko shafi na 186 haka nan Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wanda cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyyah shafi na 120 haka in ka duba Nail al-Awtar na al-Imam al-Shawkani mujallal na uku shafi na 317 duk da cewa karanta aya din jumhurul a'imma suna ganin ba wajibi bane karanta aya ta al-Qur'ani a cikin huduba galibin malaman sunna sun ce ba dole bane amma al-Imam Shafi'i yana cewa dole ne sai an karanta ayar al-Qur'ani a cikin huduba in ba a karanta ba hudubar ba ta inganta ba amma al-Imam Shawkani yana ganin karanta ayan yana madadin wa'azi ne saboda haka yake cewa zahabal jumhuru ila adamil wujubi wa huwa al-haqq cewa dole ne sai an karanta la galibin malaman sunna sun ce ba dole bane. Al-Imam Shawkani yace wannan shine gaskiya. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.